أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa, ina muku sallama irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na littafin fiqh da muke gabatarwa, wanda a yau kuma gashi zamu fara karatun littafin manzumatul qurdaba, wato shine littafin qurdabi, wanda yake shi ma sanannen littafi ne a cikin mazhabar malikiyya, wanda insha Allah ayo shine halkan mu ta farko wanda zamu farawa a cikin wannan littafi na al-qurdabi insha Allah. Kuma kamar yadda aka sani, shi malamin da ya rubuta wannan littafi a cikin littafin ya faɗi sunan shi shine al-imamu Yahya, ko ana ce mashi Abu Bakarin Yahya ibn Umar bin Sa'adun al-Qurdabi. Wannan shine sunan shi Abu Bakar, al-kunya shi kenan Yahya bin Umar, shine Yahya bin Umar bin Sa'adun. Al-Qurdabi kuma sunan gari ne Qurdaba a cikin kasar Andalus. Saboda haka wannan malami a wannan gari na Qurdaba, duk da yake shi wajen tarihin shi gaskiya akwai rabi na malamai ciki, wanda an faɗi maganganu dai daban-daban dangane da rasuwar shi, wace shekara ce ya rasu, ko kuma a wani ƙarni aka yi shi dai da sauransu. Amma dai zan faɗi dai daga cikin abin da malaman suka faɗa. Akwai kaulin da aka faɗi cewa, wato shi wannan al-Imam Yahya bin Umar al-Qurdabi din nan an haife shi ne a garin Qurdaba, wani gari ne a cikin kasar Andalus, a shekara ta 486 da hijira aka haife shi, shekara ta 486 da hijira bisa ga wannan kauli din. Sannan wani shi shahararren malami ne kwarai da gaske, masanin qira'o'in alqur'ani ne, masanin ulumul qur'ani ne, kuma masanin hadisi ne, kuma masanin nahwu ne da lugha. Sannan kuma yana daga cikin fuqaha'u na mazhabar malikiyya, kuma yayi zagaya kwarai wurare daban-daban wajen neman ilimi, kamar da na fara din cikin Iskandariya da irin Al-Kahira ta Masar da Baghdad. Ya zauna kuma a Dimashqa na lokaci mai tsayi shi ma, sannan ya zauna a Mosul kasar cikin kasar Iraq kenan, sannan ya sake tashi kuma daga Mosul ya je Isfahan, kuma daga baya sake dawowa Mosul din, wanda wannan gari na Mosul na kasar Iraq, to anan ne ya wafati. An ce kuma ya rasu ne a ranan sallah, wato Bahaushe na cewa sallah karama ko sallar azumi, to a ran nan irin wannan rana ce ya rasu a shekara ta 567 da hijira. Kaga kamar da na faɗa dai kauli ɗaya ne daga cikin maganganun da su malamai suka yi, cewa an haife shi a shekara ta 486, ya rasu kuma a shekara ta 567 da hijira. Wallahu a'lam. Wannan dai babban muhimmi da shi ne abinda zamu karanta cikin littafin nashi, ba ainihin tarihin nashi ba, abinda ya rubuta na koyarwa na ibaru din nan shine babban muhimmi, shi kai ne kuma babban abin da yake bukata kenan, domin an karanta aka fahimci wani abu na addini, to kuma yana da lada na karantarwa da yake a ciki. To muna fatan wannan malami Allah ya saka mishi da alkhairi a albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka ba tare da wani dogon bayani ba, zamu shiga insha Allah a cikin wannan littafi na Qurdabi, wanda aka fi sani ko wanda an san shi da suna manzumatul Qurdaba. To wannan shine wanda yake cewa bismillah, muna fara karatu da sunan Allah Ar-Rahman mai gaman bar rahma a nan duniya, Ar-Rahim mai kibabin jin kai a lahira. Kamar yadda muka sha bayani cewa ma'ana Ar-Rahman mai gaman bar rahma a nan duniya, a nan duniya duka komai Allah yana bayarwa, in zai ruwan sama da gonar mutumin kirki da gonar mutumin banza da gonar musulmi da gonar kafiri, duka Allah yana masa ruwa. In zai Allah zai bada lafiya da kuɗi da sauran duk abubuwa na mulki, duka yana ba wanda yake mutumin kirki da ma mutumin banza. To nan rahamar duniya kenan ta game kowa. Amma Ar-Rahim mai kibabin jin kai a lahira, wato shine a lahira ba wanda zai samu rahmar Allah sai masu imani da aiki na kwarai muna fatan Allah ya sa da mu ciki alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma ne ci gaba da cewa sallallahu Allah yayi salati ala man la nabiyya ba'dahu bisa ga wanda babu annabi bayan shi wato shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani annabi bayan shi ne man la nabiyya ba'dahu wanda babu wani annabi bayan shi tunda Allah ya aiko shi to kuma daga nan aka rufe kofa ta manzanci ba a ƙara yin wani manzo har duniya ta ƙare sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan malai ci gaba da cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai dan haka ce alamin duk abun da ba Allah ba shi yake ci ma'alam shine alamin ubangijin rabbil alamin ubangijin talikai wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala ashrafil mursalin bisa ga mafi daukakar manzanni shine sayyidina muhammadin shugaban mu annabi muhammadu wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabban shi ajma'ina baki daya wannan shine muqaddima shine malai ci gaba da cewa qalan nazimu mai tsara waka ya fada radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi yake cewa yaqulu yahya al-qurdabi yudari al-murtaji masubatul ghaffari bismil ilahi abda'ul maqala فمنه أرجو العفو والإفضال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي مصطفى على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه الأطهار السادة الأئمة الأخيار وبعد حمد الله يا إخواني فهذه الرجوزة الولدان نظمتها في الفرد والمسنون liya'lamu minha usul ad-din shine yake cewa yahya al-qurdabi yudari mai gida garin qurdaba ya kulu yana cewa an fahimta wato dole sai an muna yin takdimi da takhiri ko mu gabatar da maka saboda lura ce ta waka ko muna so mu rika ta yadda karatun ta yanda masu bi hankali musamman masu fara koyon karatu ta yanda za a fahimci ainihin fasarorin kalmomin to shi yasa zamu rika bin su haka nan din yanda zai zo saboda haka zaka fara ka ce yahya al-qurdabi yudari mai gida garin qurdaba al-murtaji mai kaunar masubatal ghaffari ladar mai yawan gafara ma'ana ladar Allah mai yawan gafara shine al-murtaji mai kaunar masubatul ghaffari ladar Allah mai yawan gafara to ya kulo yana cewa shi yahya din nan mai son samun rahmar Allah to yana fada shine kamar yadda na fada al-qurdabi wato nisba ne zuwa garin su na qurdaba sunan gari ne qurdaba din to saboda haka shine ma'anar al-qurdabi dari mai gida a garin qurdaba al-murtaji mai kaunar masubatul ghaffari ladar Allah mai yawan gafara to ya kulo yana fada shi wannan yahya din abinda yake cewa bismillah abda'ul maqala ina fara zance na bismil ilahi da sunan ubangiji faminu da gare shi ne shi ubangiji arjul afwa nake kaunar rangwame wal ifdala da baiwa wato shine Allah ya manke wata da baiwa ma'ana da nufin zan fara wannan karatu da sunan Allah kamar yadda aka sani duka in za a fara komai za a fara ana suna fara shi da sunan Allah to shine bismil ilahi da sunan abda'ul maqala ina fara zance na bismillah ilahi da sunan Allah faminu daga gare shi ne arjul afwa nake neman rangwame wal ifdala da fadala wato baiwa yace thumma salatu sannan salati wassalamu da aminci salmadan madawama su tabbata ala annabiyil mustafa bisa ga annabi zababbe muhammadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ce wa alihi da iyalansa ma'ana aminci ya tabbata ga iyalan shi shine wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabban shi al-adhari tsalkaka as-sa'adati shuwagabanni al-ayyamati jagorori al-akhyari zababbi ma'ana su waɗannan sahabbai da kuma iyalan gidan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk wani malami mutumin kirki zaka ga duk lokacin da zai ga yi wata muqaddima da zai gabatarwa haka zaka ji yana shigar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu kyakkyawar addu'a na samun aminci daga Allah subhanahu wataala wannan shine aton abin da ya shafi ya zama dole ga dukkan mutumin kirki ya ma waɗannan bayan Allah sahabbai waɗanda suka bada gudunmuwa wajen tabbatar da kafurar wannan addini na musulunci radiyallahu anhum. Sannan malai ya ci gaba da cewa wa ba'da hamdillahi, bayan godiyar Allah, ya ikhwani, ya ku ƴan uwana, fa hazihi, wannan waka ce urjuzatul daga baharur rajazi alwiljani ta ƴan yara. Wato abin da yake nufi bayan godiya ga Allah, ya ku ƴan uwana musulmi, to wannan wata urjuzatun, wato wata waka ce wadda na shida a cikin baharur rajazi. Wato baharur rajazi wato wani daga cikin abin da shafi ilimin arudi ne, kasan akwai buhur sun kai 10 wani abin da shafi 16 cikin buhur na waka, to dai ne daga cikin wannan baharur rajazi din. To baharur rajazi shine yake nufin wannan waka din, na tsara ta ne akan ma'auni na baharur rajazi, akan ilimin arudi kenan. Zan mai tsada a fahimci wurin. Yace wa ba'da hamdillahi, bayan godiyar Allah, ya ikhwani, ya ku ƴan uwana, fa hadhihi, wannan urjuzatun, urjuzatul waqa, fa hadhihi, wannan waqa ce urjuzatu daga baharur rajazi alwiljani ta ƴan yara, wato na tsaratin domin yara su fahimci su karu da ita. Yace nazamtuha, na tsara ta ita wannan waqa din, fil fardi, a cikin farillai, wal masnuni, da sunnoni, li'alamu, domin su sani su yaran kenan, li'alamu, domin su san usul addini, asulin addini, minha, daga gare ta ita wannan waka kenan. Zambe meta nazamtu wa na tsara ta fil fardi, a cikin farilla, wal masnuni, da sunnoni, li'alamu, domin su san usul addini, asulin addini, minha, daga gare ta. Wai ma'ana wannan wakan na tsara ta ne cikin bayanin abubuwan da suke farillai da kuma waɗanda suke sunnoni, domin su mutane su san abunda wato su san asalin addinin su daga ainihin ita wannan waka din. Sannan sai ya ci gaba da cewa babu qawaidil islami, babi kenan na shika-shikan musulunci. Yace qawaidul islami khamsun fa'lan ma ja'a fi nasil hadisil muhkam, awwaluha at-tauhid was-salatu, thumma as-siyamu ba'dahu az-zakatu, wa hajju baitillahi lil-musta'i, ذَاكَ الَّذِي بِأَشْرَفِ الْبِقَاءِ، فَهَذِهِ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ مَرْوِيَّةٌ عَنْ سَيِّدِ الْأَنَامِ. شيني ما لاتشي باب قواعد الإسلامي، باب كينا نشكاشكا مسلونشي. قواعد الإسلامي شكاشكا مسلونشي خمس بيرني، فألمي كسن ما جاء أبن ديزو في نص الحديث، أتشكين نص الحديث المحكم أبن كيوتا تاوى، ma'ana abin kyauta cewa. Abin da yake nufi shine shika-shikan musulunci guda biyar ne, lalle ne ka san ma'anar hadisin nan da yazo, hadisin nan wanda yake muhkami din, wato za mu kanta shi insha Allah tunda zai isha zuwa gare shi nan gaba. Saboda haka hadisin da yazo da bayanin shika-shikan musuluncin su ne yake magana din. To shine ka nufin ka san wannan hadisi, wannan hadisi din shine qawaidul islami, shika-shikan musulunci khamsun biyar ne, fa alami ka san ma ja abin da yazo fi nasil hadisi, a cikin nasin hadisi al-muhkami, abun kyautata, ma'ana kuma mai bayyanannan ma'ana. Sai yace awwaluha at-tauhid, shine awwaluha, na farkonta ita shiga musuluncin kenan, at-tauhid, kadaita Allah da bauta, was-salatu, da sallah, thumma as-siyamu, sannan azumi, ba'da huz-zakatu, bayan shi sai zakka, kaga hudu kenan. To sannan yace wa hajju baitillahi, da ziyartar ɗakin Allah, lil musta'i, ga mai samun iko, zaka allazi, wannan din nan, bi ashrafil biqa'i, da an mafi daukakar wurare. Abinda yake nufi shine awwalu at-tauhid, farkon shika-shika musulunci shine kadaita Allah da bauta, ka bauta ma Allah shi kadai ba tare da shirka da shi da komai ba. Sannan mutun yayi salloli guda biyar, sallar azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, duk kullun mutun yana yin su har mutuwar shi. Sannan azumi a watan Ramadana, kamar yadda aka sani, duk azumin watan Ramadana gaba ɗaya mutum ya azumce shi, in dai ba rashin lafiya ba. Bayan shi sannan sai zakka, ga wanda ya samu wadata na ko kuma noma kayan gona, wanda ya isa yin zakka din. Sannan ziyartar ɗakin Allah shine aikin hajji kenan, ga wanda ya samu iko shine wanda yake da kuɗin da zai zo, da kuma hanya, da kuma guzuri, da kuma lafiya. Yace shi ɗakin Allah din nan, wannan din nan da an mafi daukakar ware din nan, ma'ana wanda a garin Makka kenan. Zan maimaita fasar baitukan. Yace awwaluha, na farkon ta at-tauhid, kadaita Allah da bauta, was-salatu, da sallah, thumma as-siyamu, sannan azumi, ba'da huz-zakatu, bayan shi sai zakka, wa hajju baitillahi, da ziyartar ɗakin Allah, lil musta'i, ga mai iko, shi dakin Allah din nan shine zakal ladhi wannan din nan bi ashrafil biqa'i da an mafi daukakar wurare ma'ana makka kenan wa dakin ka'aba din nan wannan wanda an mafi daukakar wurare shine garin makka sannan sai malai ce to fa hadhihi wadannan qawaidul islami shikashikai na musulunci marwiyatun abun ruwaito wane an sayyidul anami daga shugaban talakai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana isharar ne zuwa ga hadisin nan da wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim duka sun ruwaice shi wanda mun karanta shi a cikin littafin arba'un hadith kuma wanda aka ruwaice shi daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana wannan shine an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaidawa ba an bauta da gaskiya sai Allah to shine awwalu tauhid din kenan wa anna muhammadar rasulullahi kuma manzo Allah manzo annabi muhammadu manzo Allah ne to shine tauhid din sannan wa iqamis salati shine wa salatu kenan sannan wa ita'iz zakati shine watan summa siyam shine yake nufin wa arfa'u zakatu wa hajji baitullahi shi kuma shine da yace wa hajji baitullahi din sannan wa sawmi ramadana shi kuma shine da yace watan summa siyam to shine yana isharar ne zuwa ga wannan hadisi din sannan sai malai ci gaba da cewa babu tauhidi babu kinan na kadaita Allah ma'ana na tauhidi kinan yace i'lam bi anna awwalal wujubi an ta'rifa ar-rabba min al-marbubi wa anna lil khalqi ilahan wahidan laysa lahu fi mulkihi mu'anidan yaf'alu fil makhluqi ma yasha'u wa hukmuhu as-sarra'u wad-darra'u jalla 'ani at-tamthili wat-tashbihi wa 'an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wa la makanu fi azalin lam yahwihi az-zamanu ya'lamu ma marrat bihi ad-duhuru wa huwa bima tati bihi khabiru wa yasma'u al-mudarr iz yad'uhu subhanahu laysa lana siwahu wa yubsiru az-zarrata fi az-zalma'i kama yara ma ghaba tahta al-ma'i arsala rusulan rahmatan lin-nasi liyunqizuhum min durubil ba'si لأنهم يوما ألست ربكم قالوا بلى قد حلم أهدكم نعم قالوا بلى قال حلم أهدكم فيطلب العبد بالإكرار الذي كان منه أولا حين ابتدي فكان منه كافر ومؤمن كما قضى وشاءه المهيمن ثم انقضت مدة رسل الله بخيرة الخلق العظيم لجاه محمد جمع فيه مفترق صلى عليه الله ما لها الفلق فبلغ الرسالة الميمونة واقتل الطائفة الملعونة لأنهم كانوا بها قد علموا فجحدوه جهرة وهينموا ثم أتى لنصره جبريل فأكمل الدين له الجليل طوبى لعبد مخلص من أمتي يجيء يوم حشره في زمرتي شيني مالك يتشوى باب التوحيد باب كنانا كأيت الله يتشي إيه لم كساني بأن أول الوجود بي للي أبن أبركم واجبي أن تعرف الرب كسان أبنجي من المربوب لغا أبن ملكا wato shine daga halittar da Allah ya kasan Allah a cikin su halittar duk abin da ka gani kaga yana gwada maka cewa yana gwada ma Allah ne saboda inda ba wan Allah da yayin shi da ba za ka ga shi wannan abin ba shine abin da yake nufi farko abin da wajibi shine ilmi ka sani bi anna awwalul wujubi farkon abin da wajibi an ta'rifar rabbaka san ubangiji min al-marbubi daga abin mallaka ma'ana daga bayin da Allah madauke sarki ya halitta wadanda in ka gane su to su tuna maka cewa akwai Allah da babu Allah da ya halice su da ba za ka gane su din ba sannan ya ce wa anna ilahan hakika Allah daya Allah wahidan daya lil khalqi ya tabbata ga halitta laysa mu'anida babu wani mai taurin kai lahu ga Ubangiji fi mulki a cikin mulkin shi. Wato ma'ana shine Ubangiji madaukin sarki kasan ita halitta baki daya, sama da ƙasa, kowa, mutane da dabbobi da aljanu da kwari da bishiyoyi, itatuwa kenan da sauran dukkan halitta, ka sani Allah ɗaya ne gare su. Kuma shi wannan Ubangiji ba wani wanda ya sai mai tsaurin kai a cikin mulki ne, idan Allah ya yanka hukunci baka isa ka kishi ba. Ma'ana yana nufin misali ba Allah ya ce doka kar ayi kaza ba. Kamar yanzu misali sai Allah ya sa ma ciwo na rashin lafiya baka isa ka ce baka jinta ba. Idan Allah ya sanya ma watan jin yunwa baka isa ka ce ba za ka ji ta din ba. Idan Allah ya sanya ma jin bacci baka isa ka ce ba za ka yi shi ba da sauransu. To ba wani mai tsaurin kai a cikin mulkin Allah sai dai in Allah ya mutunta lalakur. In ya ce kar ka yi kuma ka ta yi to in ya ma ta lalata wannan kan. Shine wa anna ilahan haqiqa Allah wahidan daya ya tabbata lil harqi ga halitta laysa mu'anidan ba wani mai taurin kai lahu gare shi fi mulkihi a cikin mulkin shi yaf'alu yana aikata ma ya sha abun da yaso fil makhluqi a cikin halitta wa hukmuhu hukuncin shi as-sarra'u sauki ne wad darra'u da kuma tsanani ma'ana shine shi Ubangiji madaukin sarki duk abun da yaso cikin halitta ta shi yake aikata shine yaf'alu fil makhluqi yaf'alu yana aikata ma ya sha abun da yaso fil makhluqi a cikin halitta sannan cewa hukumu hukuncin shi kuma as-sarra'u sauki ne wad darra'u da kuma tsanani ma'ana shine hukuncin Allah yana da sauki dukkanin abun da Allah zai dorawa na hukunci kaza sai abun da bayi suke iya dauka ne ki masu kunta su da shi sannan abun da tsanani kuma shine wato idan Allah ya jarabe mutum da abu Allah zai baka jarabawa kuma in kai hakuri ka jure watan ga ainihin ita wannan jarabawa da ya maka din to karshe kuma zaka samu lada mai yawa to wannan jarabawa kaga ai abu ne mai tsanani to shine yake nufin hukumu hukuncin shi as-sarra'u wato sauki ne kaga ya baka lafiya da wadata da sauran duka al'amura addara'u kuma tsanani ya jarabe ka da rashin lafiya da talauci da sauran abubuwa daban-daban to shine yake nufin hukumu hukuncin shi as-sarra'u sauki ne wad-darra'u da kuma tsanani sannan jalla ubangiji ya girma anit tamthili daga misiltawa wat tashbihi da kamantawa wa an makanin kuma ya girma daga barin wuri yastaqir rufi wanda yake tabbata a cikin shi ma'ana shi ne yana so ya gwada mana shi Allah ya girma ba a kebe shi da wuri a ce wuri kaza a sifanta Allah ne ka so in ci da wata siffa ka misalta Allah a kwakwalwarka da hankalinka ya tunani Allah ya wuce wannan ka sifanta Allah zatin Allah kenan da wata halitta Allah ya fi karfin wannan da ayyukan Allah ma duka sun bambanta da aikin kowa saboda ko Ubangiji madaukin sarki shi kadai ne a cikin watan sifofin shi da ayyukan shi sannan ya girmama daga barin wuri wanda za a ce wuri kaza Allah yake kuma ba su ce Allah bisa yake to Allah ya wuce wannan ba a kebance Allah da wuri a ce wuri kaza yake wannan ita ce aqida ta watan ta kware ta asha'ira wanda yake ita ce tafi mafi daidai wanda ba a kebance Allah ga wuri guda kawai a ce wuri kaza Allah yake Allah madaukin sarki kawai kai da kai imani da shi ya shine mamallakin sammai da ƙasa shine mahaliccin kowa da komai kuma shi ya cancanta da bauta ma kawai abinda yake bukata gare ka kenan ba ana nufin sai ka san watan haƙiƙanin shi zatin Allah ba za ka iya ba to shine jalla ya girma anit tamthili daga misiltawa wat tashbihi da kamantawa wa an makanin ya girma daga barin wuri yastaqir rufihi wanda yake tabbata a cikin shi sai ya ce li annahu domin shi Ubangiji kana bai gushi ba fi azalin tun can azal wala makanun ba wuri ma'ana tun ba wuri kenan kuma lam yahwihi zamanu zamani bai taro shi ba abinda yake nufi shine shi Ubangiji tuntuni da ya ce li annahu domin shi Allah kana bai gushi ba anan ba za a ce ya zamo ba saboda Ubangiji madaukin sarki in ka ce abu ya zamo to kana nufin canda shi abun ba haka ne yake ba da baki ne ya zama haka nan to shi ko Allah tuntuni da ma yake haka yake din saboda haka yanzu misali da zaka ga mutun sai ka ce kai ai wani ya zama mai kudi to tunda ka ce ya zama mai kudi to canda din nan ko ba mai kudi bane talaka ne fa to yanzu da ya zama mai kudi shi sai ka ce ya zama to shi ko Allah tuntuni da ma haka yake shi yasa a wajen Allah hakkin Allah subhanahu wataala ba a cewa ya zama sai dai a ce bai gushi ba lam yazal ko haka zaka ga malamin tafsiri suna cewa lam yazal muttasifan bi zalika haka zaka ji malamin tafsiri suna cewa irin wa kana Allah Ubangiji bai gushi ba to sannan kuma tun ma'ana shine cewa watan li annahu kana domin shi Ubangiji bai gushi ba fi azalin tun can azal shi Allah tuni da ba akwai shi farko shi baya da farko ko kamar yadda wani yake tambayar wani malami yace wai shi Allah tun can da akwai shi sai malamin ya ce mai ai ita waccan da din shi Allah shi yayi ta subhana kaga amsa ta amsu to wannan shine to shine yake nufin a li annahu kana domin shi Ubangiji bai gushe ba fi azalin tun can azal wala makanu tun ba wuri ma'ana tun ba wuri din ma shi Allah da ma akwai shi sannan lam yahwihi zamanu zamani bai taro Allah ba ya kiwaye da Allah subhanahu wata'ala sannan ci alamu shi Allah ya san ma mar rabbihi duhuru abinda zamun na ta wuce da shi ya wa huwa kuma shi khabirun masani ne bi mata tibi da abinda za ta zo da shi nan gaba wai duk abinda ya wuce na zamanin da ya gabata Allah ya san shi abinda duk da kuma zai zuwa nan gaba na zaman duk Allah ya san da shi ya shine alamu ya san ma mar rabbihi duhuru abinda zamani ta wuce ta shude da shi wa huwa shi khabirun masani ne bi mata tibi da abinda za ta zo da shi ya sannan malaci wai sama'ul mutarra shi Allah madaukakin sarki yana jin mai tsananin bukata iz ya da'uhu lokacin da yake roƙon shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi laysa siwahu babu wanin shi lana gare mu ma'ana al-mudarru shine mai tsananin bukata wanda shiga cikin tsanani na neman tagaji da taimako to wannan shine yake cewa alƙari wanda duk wata dubara ta shi duk wani abu na shi ya kare gaba ɗaya to shine yake nufin to shi duk wanda a cikin wannan hali in roki Allah to Allah yana sani da shi kuma yana karba mashi din duk sanda ya roke shi ko kamar yanda yake cewa a cikin alqurani ko Allah madauke zaki yana fada wai small yana fada cewa amman yujibul mudarr idza da'ahu wai kashi fusu akwai wajal to shine can wannan din to shine wai small mudarr yana jin mai tsananin bukata idza da'ahu lokacin da yake roƙon shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi laysa siwahu babu wani shi lana gare mu wai sirrul zarrata ubangiji yana ganin jan kiya shi fi zalma'i a cikin duhu kama yara kamar yanda yake ganin ma ga ba wanda ya haku tahta al-ma'i karkashin ruwa ma'ana jankiya shi shine saboda karamci ne ana bada misali shi ne wannan jankiya shi dan karamin kwaron dan tsito din nan to shi Allah yana ganin shi koda a cikin duhu ne mai tsananin duhu to Allah yana ganin shi ya san da shi saboda haka ba abin da yake boyuwa ga ilimin Allah subhanahu wataala komai Allah yana gani ne kuma ya san da shi shine wa bisiru zarrata yana ganin jankiya shi kuma in su kana ya cewa yana ganin kwayar halitta ko kwayar halitta wanda za ka gani su likitoci in za su dubawa sai su ce a cikin dugun bani misali kaga akwai kwayoyin halittar ciki to wannan kwayar halittar shi Allah yana ganin ta a cikin duhu ya san da ita shine wa bisiru zarrata yana ganin jankiya shi ko kace yana ganin watan kwayar halitta fi zalma'i a cikin duhu kama yara kamar yanda yake ganin ma ga babban da ya faku tahta al-ma'i karkashin ruwa sannan yace arsala rusulan ubangiji ya aika manzanni rahmatan don jin kailin nasi ga mutane liyanki zuhum don ya tsamar da su min durubil ba'si daga watan nau'o'in tsanani wato kalolin tsanani kin shine min durubil bil ba'si daga kalolin tsanani abinda yake nufi shine ya aika manzanni su kira mutane zuwa ga addinin Allah don ya don su tsamar da su su wadannan manzanni su tsamar da mutane din daga cikin tsananci na watan kafirci da dukkan wasu miyagun abubuwa waɗanda ba su dace ba to shine arsala rasulun ya aika manzanni rahmatan don jin kailin nasi ga mutane liyanki zuhum don su tsamar da su min durubil ba'si daga tsanani watan daga kalolin tsananci sai ce li annahum domin su bayi yawma alastu rabbakum ranar cewa ashe ban zama watan li annahum domin su bayi yawma ranar da Allah ya ce alastu rabbakum ashe ba ni ne ubangijin ku ba qalu sun ci bala haka ne kai ne ubangijinmu qala sai ya ce musu halum ma ahadakum ku tattaru ku taru alƙawallan ku to ma'ana shine yana ishara ga alamar zard da ake cewa ubangiji madaukakin sarki duk halitta gaba daya ya magana da isa watan cewa ba ni ne ubangijin ku ba kowa ya ansa Allah shine ubangiji ne kuma sannan yayi alƙawarin in ya taho duniya zai bauta ma Allah madaukakin sarki to shine yace to saboda abin da yasa aka kawo wadannan manzanni domin su tuna ma mutane wannan alƙawarin da sun kai wucin din to alamar zard din na cewa in sun taho duniya za su bauta ma Allah ko kamar yanda hadisi yake faɗa cewa kullu mauludin yuwladu ala fitratil islami illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yake cewa kowane mutum ana haihuwa ce da bisa ga lalle sanin musulunci da ma yayi alƙawarin zai bauta ma Allah sai dai uwaye ne suka mai da shi yahudi in bai yahudawa ne ko su mai da shi ba nasara in nasara ne ko su mai da shi matsafa in matsafan ne to wannan shine to shine yake nufi da wato wannan alƙawarin wanda mutane sun kai faɗa cewa sun yi to shine da annahum domin su yawma ranan da Allah ya ce alastu rabbakum ashe ban ne ubangijin ku ba qalu sun ci bala haka ne kai ne ubangijinmu qala sai Allah ya ce musu halumma ahadakum ku taro alƙawallanku shine yace to saboda haka fa talabul abdu ana neman bawa bil iqrari da huruci allazi wannan din nan karkana minhu wanda ya kasance daga gare shi awwalan tun farko hinabtu di lokacin da an kafa dashi ma'ana to alamar zarrin kenan da ya riki wannan alƙawari da yace zai bauta ma Allah to shi yasa aka aika manzanni tunda ana neman bawa da yayi huruci da wannan abu to shi yasa sai Allah ya aika su manzanni din domin su wata ainihin tuna ma mutane wannan alƙawarin da sun kai din shine fa'il talabul abdu ana neman bawa bil iqrar da yin huruci allazi wannan da karka na minhu wanda hakika ya kasance daga gare shi awwalan da farko hi nabtudi lokacin da aka fare shi sai ya ce fa kana minhum kafirun kafiri ya kasance daga cikin su mutane din wa mu'minun da kuma mu'mini wanda ya imani da Allah kenan kamal muhaimin kama yanda al-muhaimin Allah mai sheda kan komai qada ya hukunta wa sha'ahu yasu wato haka Allah yasu sai zama sun ka zama kafirai wasu kuma sun ka zama mu'minai masu imani shine fa kana minhum kafirun sai kafiri ya kasance daga cikin su wa mu'minun da mu'mini kamar yanda al-muhaimin Allah mai sheda kan komai qada ya hukunta wa sha'ahu yasu shi yace sun ban qalat muddatu rasulillahi adadin yawan manzannin Allah sun man kadar sannan ta kare bi khairatul khalqi da fiyayyen halitta al-azimil jahi mai girman alfarma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana sai zama manzanci na manzannin da Allah ya aiko sai aka cika su baki daya da ainihin watan a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sun man muddatu rasulillahi adadin yawan manzannin Allah sun man kadar sannan ta kare bi khairatul khalqi da fiyayyen halitta Allah al-azimil jahi mai girman alfarma wane ne yace muhammadin shine annabi muhammadu jaa shine muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda jama'a Allah ya tara maftaraka duk abin da ya rarraba a cikin manzanni na daraja fihi a cikin shi manzo Allah din sallallahu abin da yake nufi shine duk abin da Allah madaukin sarki wa manzanni na girma da daraja to ya tattaro su gaba daya ba manzo Allah shi sallallahu salla alaihi Allah Allah ya salati gare shi mala halfalak matuka alfijir yahudu mana duk sanda alfijir yahudu haske ya bayyana ya Allah madaukin sarki kai ma annabi Muhammadu salati sallallahu alaihi wasallama shine manar muhammadin shine annabi Muhammadu jama'a Allah ya ta'ala maftaraka duk abin da ya rarraba na darajoji fi ga manzanni fi a cikin shi manzo Allah sallama salla alaihi Allah Allah ya salati gare shi mala halfalak matuka alfijir yahudu yace kuma fa ballagar risalata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci al-maimuna mai albarka ana cewa kuma fa ballagar risalata ya isar da manzanci ga al-umma al-maimuna mai albarka to ana fassara da haka din sannan waqatal ta'ifa ya kashi jama'an nan al-mal'una abul la'anta sune kafirai wanda sun ka kafirce su kin imani wanda kuma suka yake shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam to shi kuma yazo yake su ya kashe su shine wato fa ballagar risalata ya isar da manzanci al-maimuna mai albarka wa qatala da'ifata ya kashi jama'an nan ta kafirai al-mal'una abul la'anta sai ce li annahum saboda su kafirai din nan kanu sun kasance kada alimu hakika sun sani bihi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiya ne fajahaduhu sai sun kai musun shi jaharatan bayyane wa hayana musu kai gunguni ma'ana na nuna rashin yadda kenan da abin da manzo Allah ya zo musu da shi ya abin da yake nufi shine su kafiran sun san manzo Allah ne saboda duk abin da ya gwada musu na mu'jizoji sun gani sun tabbatar da lalle tabbas wannan in ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ba zai iya yin waɗannan abubuwa din ba amma duk da haka sun kai musu sai ya zama sun kai gunguni sun kai ta fadin miya gungunu wanda ba su dace ba saboda musu shine li annahum saboda su kanu sun kasance kar alimu hakika sun sani bihi da shi manzo Allah din sallama fajahadu sun kai musu ne jaharatan bayyane wa haina musu kai suka yi gunguni yace sannan summa ata jibrilu sannan malaika jibrilu yazo linasrihi don taimakon shi ma'ana kamar wajen yakin ranar yakin badar kenan da sauran lokuta daka aljalilu Allah mai girma fa akmala dina sai cika addini lahu ga shi manzo Allah din sallama ina da shirin radda ka yakin badar da sauran wurare daban-daban wanda mala'iku suka zo ta da mala'ika jibril a ciki shine yake nufin sannan mala'ika jibril ya zo don taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah madauki saki ya cika wannan addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai kamar yadda farako alayma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan shine summa ata jibril sannan mala'ika jibril ya zo linasrihi don taimakon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aljalilu Allah mai girma fa akmala dina sai ya cika addini lahu gare shi yace duba aljannata tabbata li abdin gabawa mukhlisin mai tsalkake ibada ga Allah min ummati daga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji'u zai zo shi wannan mai tsalkake bauta da shine yaji'u zai zo yawma hashrihi ranar tashin shi fi zumratihi a cikin jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana aljanna ta tabbata ga duk wanda aikin da yana yi don Allah yana ikhlasi don Allah yana tsakakewa ibada shi niyya ce ga Allah duk ibada da yake aikatawa kuma nan tashi alkiyama wannan mutumin mai haka zai zuwa cikin jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fatan Allah ya ba mu ikhlasi to shi ne duba aka ce duba din nan ana cewa aljanna ana cewa kuma wata bishiya ce a cikin aljanna din ana cewa watan suturar aljanna daga cikin daga horen watan daga ainihin wadannan itatuwan ne take wallahi alam dai to shine yake cewa tabbata to kaga ko da bishiyar an kace ta tabbata gare ka ta aljanna to ma'ana shi da cewa aljanna ta tabbata gare ka dai kenan tun daga ka kama laki wani abu da a cikin aljanna din to shine duba aljanna ta tabbata li abdin gabawa mukhlisin mai tsalkake niyyar mai tsalkake ibada shi ga Allah min ummati daga al'umma shi yaji'u zai zo yawma hashrihi ranan tashin shi fi zumratihi a cikin jama'ar shi to bari mu ida hadawa da wannan fasal babin na sallah tun da bai da yawa mun dawo sai mu dora shi yace babu salati babi kenan na sallah yace inna salata hadruha azimun wa babuha qusabiha ulumu qila hiyasna ashra alfa mas'ala wajudatan fi kutubihim mufassala kar jama'at daharatul a'dai alfan bila shakkin wa lam tira'i zakala za muhammad ibn al-arabi khizanatul ilmi wa qutbul maghrib إذ كان أهلا للعلوم الديني وصار زارا أي من التمكيني باتي مالي يتي باب الصلاة بابي كينا نسلا يتي إن الصلاة للي سلا خطرها درجة عظيم من جرماتي وبابها قوبرتا خصة أنكي بانشي علوم إلموما بهادة إتا أبن ديكي نفي درجة سلا واتن باك ألما باتي جرما غريتا shine darajar ta girma gare ta ma'ana tana da matsayi sosai da gaske domin shi yasa kaga ita gaba ɗaya abin da ake bayawa na ibadu ita sai a sama Allah madaukake sai ke farlanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita saboda girbanta aka zo sai da aka yi wata tafiya ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sama domin gwadin watan darajar shi sannan kuma da ita kanta sallar a san tana da muhimmanci shine inna salata haqiqa sallah khadaruha darajar ta azimun mai girma ce ko babu ha kofarta khussa an kebance ulumul ilmi ma bi hada ita yace kila hanci hiya ita sallah din nan hiya ita 12000 mas'ala mas'ala 12000 ce cikin ta ita sallah wata na da mas'aloli guda 12000 da sallah din shine kila hanci hiya ita 12000 mas'ala 12000 ce mawjudatan abu samu ce fi kutubihim a cikin littafan su malamai mufassala abu rarrabewa ma'ana na nufin tana da mas'aloli daban 12000 kuma dukkan waɗannan mas'aloli na suna nan ɗaya bayan ɗaya rarrabe duk malamai sun yi bayani a cikin littafin su shine kila an ce hiya ita 12000 mas'ala 12000 ce mawjudatan abu samu ce fi kutubihim a cikin littafin su mufassala abu rarrabewa sai ya ce kar jama'at sai ka ce daharatul a'dai salkin gabbai kar jama'at hakika ta taro alfan mas'ala 1000 bila shakkin ba kukantu walam tira'i ba jayayya ma'ana yana nufin cikin matsalolin guda 12000 da aka ce to tsalki kawai shi kadai ya tara mas'ala 1000 shi kadai ba wani kokanto shine akeke nufi din shine ma'anar kar jama'at daharatul a'dai tsalkin gabbai kar jama'at hakika ta taro alfan mas'ala 1000 bila shakkin ba kokanto walam tira'i ba jayayya wato shine yake cewa da mutum zai diba cikin matsaloli na alwala din da abin da shafi wanka da daga janaba da irin haida da nifasi haka da istihada da kuma taimama da shafa bisa ga huffi da shafa bisa ga bandeji ko kuma raunin da mutum ya samu da kuma watan abin da yake bata tsalki din da kuma abin da ake kusa da najisa da shiya to shine aka nufin za su kai 1000 din shi yasa ka jace haka nan sannan idan ka tattaro su kuma abin da sun ka shafi na sallah shi kuma wato tun daga matsaloli lokacin sallah da zuwa ita kanta sallah tun daga kiran sallah zuwa iqama zuwa a shiga cikin abubuwa din na sallah din da kanta har zuwa irin sallar janaza da sauransu dukan su kuma za su kai mas'ala 11000 kaga sai in ka hada su da wancan dubun na tsalki da 11000 na sallah sai su baka kenan 12000 to shine ma'anar wannan abin da malaki nufi sai ya ce kuma Muhammad ibn al-Arabi Muhammad dan Arabi khizanatul ilmi taskar ilmi wa qutbul maghribi babban malami a magharib zakara za ya ambaci wannan din an sani ibn al-arabi al-maliki babban malami ne na masarar malikiya wanda yana daga cikin manyan malamai kwarai da gaske a malikiya to shine yake nufin wato ya ambaci cewa sallah tana da mas'aloli nan guda 12 shine Muhammad ibn al-Arabi Muhammad ibn al-Arabi khizanatul ilmi taska ta ilimi wa qudubul magribi babban malami a magrib zakara za ya ambaci wannan sai yace izkana domin shi ibn al-Arabi ya kasance ahalan ma'abuci ne li ulumuddin ga ilimin wani addini wasala ya zamo zara ayin ma'abuci hankali minat tamkini matabbaci mana a cikin ilimi kenan shine izkana domin ya zamo ahalan ma'abuci li ulumuddin ga ilimin wani addini wasala ya zamo zara ayin ma'abuci hankali minat tamkini na tabbata a cikin ilimi to alhamdulillah kuma za mu tsana sai mun sake dawa insha Allah muna fata inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimta da mu daidai ba mu yi yarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wa al-khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.